الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 26 ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 10 ga watan 11 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to ba laifi amsar tambayar za ta zo kenan a cikin karin bayani a kan darasi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala har yau dai muna cikin kitabu ahadithul anbiya kuma muna cikin babi na 28 wanda a karkashin baban bayan kissa ta Maryam alaiha salam da malam ya zo mana da ita ya zo mana da hadisai da dama hadisi na farko wanda muka karanta shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada lam yatakallam fil mahdi illa salasa azza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba wanda yayi zance a cikin zane a cikin zanan goyo wato in banda yara uku al mahad shine kenan a Hausa ake fassara shi wato zanan goyo wanda asali itace ne ake kafawa sai a daura wani tsumma a dure yaro akan ana rauda shi shine asali almahad kenan kamar misali wani dan kwando wanda za a sanya yaro a ringa dan rauda shi to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya yi zance a cikin zanen goyo wato in banda yara uku wannan kuma siga ce daga cikin siyagul hasr annafi wal isbat korewa wato da tabbatarwa tare da cewa wannan kasancewar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya takaita su akan uku malamai suka ce mai yuwa kafin Allah ya sanar da shi cewa akwai dadi akan haka an gane ko akwai ihtimalin cewa kafin ya san da cewa sun wuce uku to duk da cewa malamai suka ce wannan ma'anar haka tana da nisa tare da cewa anan kenan wannan ukun ya kayyade su kenan waɗanda suke yara kankana kamar yadda akwai hadisai waɗanda suke da dama waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wato yaron nan wanda wata mata tana goye da shi daga cikin ashabul hudud wanda an gina rami an rura wuta cewa duk wanda bai kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamako za a tura shi cikin wannan rami ya kone kurmus an zo kan wata mata tana goye da ɗanta an bujuro mata da kafirci ta kafirta ko kuma a tura ta wannan rami ta yi gaba za ta fada da ta ji gumin wuta sai ta razana ta firgita ta ja da baya yaron da yake goye da a goye a bayanta sai yake cewa ya umma isbiri yace ya ke mahaifiyata dau hakuri ki fada ta yi hakuri da yaron ta fada cikin wutar to wannan yana daga cikin jimillar yaran da suka yi magana kaga wannan shi kuma nasi ne wanda yake na daba kuma haka kamar yadda wato aka rawaito cewa wato annabi Yahya alaihi salam shi ma yayi magana yana yaro karami kamar yadda kuma wato an rawaito da cewa dan makitsiya ta Fir'auna diya ta makitsiya ta Fir'aun wato ita ma tayi magana lokacin da za a jefa mahaifiyarta cikin wuta to a takaice dai wannan wani salo ne na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci mu da ce mana uku anan cewa ba wanda ya zance a cikin zanen goyo in banda wato yara uku farko shine sai ya ce Isa shine Isa dan Maryam alaihi salam alaihi masallam kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وانجي تعالى يتي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر wannan shine zancen da annabi isa alaihi salam yayi a lokacin yana cikin zanen goyo yana yaro karami sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa kana fi bani isra'ila rajulun يقال له جريج a cikin banu Isra'il manzon Allah yace akwai wani mutum ana ce da shi Jurayj wanda shi wannan Jurayj kamar yadda yake cikin musnad na al-Imam Ahmad asali dan kasuwa ne ya kasance a kasuwancin sa wata rana ya rage wata rana ya dada kenan akwai nau'i wanda yake na algushi na ha'inci a cikin saye da sayarwarsa Allah ya fahimtar da shi tuba ya ga cewa dai kai wannan harka ta kasuwa ma bata ma dace da shi ba. Shine sai yace tabbas, yace zan canza wata kasuwa wadda tafi wannan kasuwa da nake. Me za a yi? Sai yaje ya samu kan dutse ya gina wato kubbarsa, ko mu ce ya gina bukkar shi, wanda suna yin ta ne talaka, ita ce ake kira sauma'a, wanda shi ne wato ainihi na wato ruhubaniyanci kenan. Gane ko? Kenan ya gina sauma'a. Sauma'a mufrad ne, jam'unsa shi ne sawami, kamar yadda a can cikin suratul hajji Ubangiji ta'ala yake faɗa, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kaseera. To shine yaje gina wannan sauma'a, wata kubba shi can kan dutse, wanda shine ake kira at-tarahu, ruhubaniyanci kenan. Wanda shi ruhubaniyanci, mabiyan annabi Isa alaihi salam su ne suka kirkiro shi, wata bid'a ce. Annabi Isa alaihi salam ba shi bai dora su akan wannan hanya, a'a su suka kago, kamar yadda Allah ya faɗa, wa rahabani yatanibta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. To wanda shi in aka ce rahib, shi ne mutumin da ya kakkaɓe san duniya daga zuciyarsa, ma'ana kwata-kwata ya watsar da lamarin duniya, in banda ibada shi ba abin da ya sa gaba, ba aure, babu wasu harkoki na duniya, kawai shi yana masallaci kullum, in banda ibada babu wani. To wannan ruhubaniyanci su suka kirkiro shi, su mutanen annabi Isa alaihi salam, shi ne aka samu daga cikin jama'a ta musulmi, wasu suka kirkiro sufiyanci. An gane ko? Shi ne shi ma wai mutum ya karkabe kawai ya koma shi banda ibada babu wani wannan. To ai ba haka mazan jiya suka yi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Shi yasa irin wannan hanya ta kawo cikas da dama a cikin jama'a ta musulmi. Wannan suna daga cikin awamil waɗanda suka kawo ci da baya ga musulunci, wadda kuma daman bid'a ne asalin abin. To kuma duk abin da aka kawo aka sanya a ciki, abubuwa ne waɗanda ma anzalallahu biha min sulatan, Ubangiji ta'ala bai saukar da wata hujja game da shi. Shine Allah ya ce ruhubaniyanci, karkabe san duniya da kin aure, mutum ya koma ya keɓanta in banda ibada, Allah ya ce ibta da uha, su suka kago, ma katabnaha alaihim, Allah ya ce ba mu ba muka shir'anta musu. Sun yi haka ne illa ibtigha'a ridwanillah, dan neman yardar Allah, amma fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ba su kiyaye wannan ruhubaniyanci da suka kago hakikanin kiyayewa. Nawa aka kama ya bayyana su irin waɗannan malaman wato nasarawa, waɗanda a cikin cocin nasu suke irin ayyuka na alfasha da su matan da suke cikin wani, ya wuce a lissafa. To shi ne a nan da ya je ya hau ya gina wannan kinshi, kenan shi ne a nan manzon sallallahu salama ya ce wa kana fi bani isra'ila rajul, wani mutum ya kasance a cikin banu isra'il, yuqalu lahu juraij, ana ce da shi juraij, kana yusalli, wato ya kasance yakan je cikin sauma'a shi, ko kace kubbarsa, wato yana sallah. Me yasa suke yin ta akan saman dutse? Saboda kar ma wani ya zo ya dame su, wanda hawa irin wannan kubba sai ma da dubara, dan kar ma wani ya zo ya dame su ya shagaltar da su. Sun kaurace sun bar jama'a. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa faja'athu ummuhu fada'athu, mahaifiyarsa sai ta zo sai ta kiraye shi, kamar yadda ita mahaifiyar ta saba lokaci zuwa lokaci takan kawo masa ziyara. Idan ta kuga masa kira, idan ya leko suka yi fuska biyu, suka yi ido hudu, ta ganshi ta ji dadi su dan zanta, sai ta tafi. Al'ada ta kenan, lokaci zuwa lokaci takan ziyarto shi. To wata rana sai aka yi katari, ta zo yana salla, kamar yadda yake cikin wata riwaya, sai ta kiraye shi bai amsa mata ba, yana cikin salla shi ne sai yake cewa ya rabbi ummi wa salati, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Anan faqala, sai manzon Allah ya ce ajabtuha aw usalli, sai ya faɗa ya ce amsa ma mahaifiyata zan yi ko kuma ci gaba da sallata zan yi. Zahirin shi wannan lafazi yana nuna cewa wannan furci a fili ne ya yi shi, cewa ummi wa salati ko kuma ajabtuha aw usalli, ya ce ya Ubangiji na ummi wa salati, al'amari biyu sun haɗu a kaina a lokaci guda. Ummi, abu na farko ijabatu ummi, amsa ma mahaifiyata. Abu na biyu shine al-iqdamu ala salati, ci gaba da sallata, wannan zan yi. Zahiri yayi wannan furuci ne a fili, mai yiwuwa a shari'ar su yin zance halaka ne a cikin salla, kamar yadda mu ma a farkon musulunci halaka ne kai zance a cikin salla. Har ma wani sahabi yake faɗa, yake cewa mun kasance a farkon musulunci idan muna salla sai ka waiwaya kama dan uwanka magana, wane ya kwana biyu, ya ayyuka, yau ban ganka ba. Har aka kai fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka, hafizu ala salawati was salatu lwusta, hafizu ala salawati was salati lwusta wa qumu lillahi qanitin, ai sakiti. Wannan aya ta sauka, wa qumu lillahi qanitin, ai sakitina. Yace a wannan lokaci aka taka mana burki, aka haramta mana yin zance idan muna salla in dai ba karatun alqur'ani bane da ambaton Allah. To tare da cewa wasu malamai suna ganin ihtimalin cewa ya faɗa ne a zuciyarsa, cewa ya Ubangiji na ci gaba da sallata shine yafi ko kuma karba ma mahaifiyata. Faqalat, sai mahaifiyar tashi ta faɗa lokacin da ta fusata, domin kamar yadda yake cikin wata riwaya kusan karo uku lamarin ya maimaitu, ta zo ta tarar da shi yana salla, ta kiraye shi bai karba ba, sai da ta yi kira uku ta tafi. Allo ta sake dawowa, da ta dawo yana salla, ta kiraye shi sau uku bai karba ba, a karo na uku ne sai ta fusata. An gane ko? A karo na uku wato sai ta fusata, sai take faɗa, sai take cewa Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat, tace ya Ubangiji na roƙonka nake wannan ɗana Juraij, ya Allah kada ka karɓi rayuwarsa sai ka nuna masa fuskokin wato mazinata, su ne karbai. Lafazin mumisat wato jam'i ne na mumisa. An gane ko? Idan aka ce mumisa bi ma'ana zaniya, ma'ana karuwa kenan. Kamar yadda yake cikin wata riwaya ta Al-A'raj, shine take cewa abaita an tudli'a ilayya wajhaka, kaki ka nuna mun fuskarka, nayi ido hudu da kai nayi ji dadi. Tace to la ama takallahu hatta tanzura fi wajhika zawaniyal madina, tace roƙon Allah nake kar Allah ya karbi rayuwarka sai kaga fuskokin mazinata wato na wannan birni ma'ana sai kai ido hudu da karuwa tai masa wato wannan mummunar addu'a to kaga anan me yasa tai masa wannan mummunar addu'a saboda kasancewar ya fusata ta domin ya ki karba kiran da tai masa wanda kuma haƙƙi ne nata a matsayinta na mahaifiyarsa nan kenan ba ta yi masa mummunar addu'a ba da wani wannan ba tare da cewa yayi laifi a yayi laifi kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan fa'idodin da suke kunshi a cikin wannan hadisi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa kana juraijun fi sawma'atihi shi ko juraij a lokacin nan ya kasance yana cikin kubbarsa ko kace yana cikin bukkarsa yana ta ibada fata'arradat lahum ra'atun wata mata sai ta gujiro masa wa kallamatu tai masa zance tai masa magana fa a ba sai yake karba mata kamar yadda yake cikin wata riwaya su banu Isra'il wato sun wata rana sun ambata labarin Juraij tsakanin su ake bayanin cewa ai mutum ne mai kokarin ibada mai kokarin ibada sai wata karuwa a cikin su sai take cewa in shi itumul la ufti nannahu in har kun yadda kun amince kun bani hadin kai tace to zan fitince shi ba dai kun ce mai kokarin ibada bane to idan kuna so ku bani hadin kai da yarda ku da amincewar ku in karkatar da shi in fitince shi to da yake mutanen banza ne kamar ita sai suka ce kadi shi ina mun so ma'ana mun baki hadin kai ki je ki fitince shi to a lokacin nan sai ta zo ta tarar da shi yana kan wannan kubba ta shi tai masa magana shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana fa aba yaki ya tanka mata mi za a yi shine sai ta tabbatar da kanta shine yace fa atatra'iyan sai ta je ma wani makiyayi fa amkanatu min nafsiha ta tabbatar masa kanta yayi zina da ita wanda kasancewar kamar yadda yake cikin wata riwaya wato ita wannan mata da taga tayi da shi ta kasa samun hadin kai sai ta yi wani salo ta zo gindin dutsen da kubbar tashi bukkar tashi take kai a sifar cewa ita ma kiwon dabobi take alhali kuma ba makiyayiya bace domin akwai wani makiyayi wanda in dare yayi yake koro dabobin sa nan gindin dutsen da kubbar Juraij take kai nan yake kwana to da tazo sai ta lallako sai ta bada hadin kai da shi wannan makiyayi ya sadu da ita Allah sai ya kaddara ta dau ciki a sababin wannan saduwa ta haifi da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa waladat gulaman wato sai ta haifi da ta haifi da labari sai ya watsu a gari aka ce ai ga wata mata ta yi cikin banza ta haifi da wanda su kuma al'adar su duk wanda ta yi wannan to za a kisa hukuncin ta hukuncin kisa ne aka kamo ta aka zo da ita fada sarki ya tambaye ta waye mata ciki fa qalat sai ta ce min Juraij ta ce wannan da na Juraij ne kamar yadda yake cikin wata riwaya shi sarkin yake faɗa yace Juraij muna ganin cewa mutumin kirki ne ashe shi sabanin haka ne, kamar yadda a lokacin nan sarki sai ya bada umarnin cewa aje a zo da shi, jama'a suka yi cincirindo suka yi ta, suka je suka zagaye wannan dutsen da kubbar shi take kai, suka ringa zazzage shi suna fada cewa mayaudari meriya mai nuna ma mutane shi ibada shi mai ibada ne, ashe kai malalaci ne. Suka zo da diga da duk wani abu wanda yake na rusa gini, shi ko yana cikin kubba yana sallah, yana cikin sallah ya ringa jin hayaniyar mutane suna sauko sauko, ya manta da su ya ci gaba da sallah. Kawai zuwa jimawa sai ya ji an fara rusa wannan kubba ta shi, sai ya daura wata igiya sai ya zuro sai ya sauko. A lokacin nan mutane suka rufa shi da duka da zagi, aka je aka daura masa igiya a wuya da ita wannan mata, ita ma aka daura mata igiya a wuya, ana jin su ana yawo da su ana kewaya da su cikin gari, har da aka kai su lokacin nan ana wucewa da su, aka wuce da shi ta gidan wasu karuwai, suka fito suna kallo sai yayi murmushi. Mutanen sai suke fada ai duk inda aka kewaya da shi ba inda yayi murmushi sai da aka zo gun waɗannan, kenan mutanen shi kamar yadda yake cikin wata riwaya. To lokacin da aka zo fada da shi, sarki sai ya bada umarnin cewa aje maza a kashe shi a tsire shi. To a lokacin nan ne ya nemi alfarma na cewa a bashi dama yayi arwallahi yayi sallah, kamar yadda anan shine sai yace fa atauhu, jama'a suka zo masa fa kasaru sauma atahu, suka rusa wannan kubba tashi wa anzaluhu, suka sauko shi daga kan wannan kubba, wasabuhu suka ringa zagin shi suna fada masa bakaken maganganu. Lokacin da sarki ya bada wannan umarni na cewa aje a kashe shi a tsire shi, sai ya nemi alfarma cewa a bashi dama yayi arwallahi yayi sallah, fatawadda'a yayi arwallah wa sallah yayi sallah, wanda wannan yana karantar da mu alwallah ba khususiya bace ta wannan al'umma, waɗanda suka gabace mu na al'ummu suma Allah ya shar'anta musu yin arwalla idan za su yi sallah. Abinda yake banta da wannan al'umma shine farin goshi da farin hannu da farin kafa, wanda da wannan alama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su bambanta da sauran al'ummu a ranar kiyama, kamar yadda yake inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, al'umma ta a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar game da gurabun arwalla, farin goshi da farin hannu da farin kafa. Da wannan ne muka bambanta da al'ummun da suka gabata, ta haka manzon Allah zai bambance al'ummar shi a ranar kiyama, kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci makabarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi imamama ta addu'a, manzon Allah sai yake cewa na yi gurin ina ma a ce na ga ƴan uwana, jama'ar da ke tare da shi na sahabbai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah, ya manzon Allah shin mu ba ƴan uwanka bane, manzo Allah sai ya ce antum ashabi, ku san da cewa ku sahabbaina ne, ma'ana matsayin da kuke da shi, martabar da kuke da ita ta wuce ƴan uwantaka, kuna da matsayi na abutata wanda duriya ne akan ƴan uwantaka. A lokacin nan sai suka ce ya rasulullahi, ta yaya zaka gane ƴan uwanka wanda a yanzu ba su zo ba nan gaba ne za su zo, ta yaya za ka gane su? Manzon Allah sai yake cewa a ra'aytum, ku bani labari. a ce mutum ne yake da, an gane ko, wato yake da doki wanda yake shine yake cewa, wato yace mutum ne yake da doki wanda yake mai arwalla. Me ake cewa doki mai arwalla? Mai farin goshi da farin kafa. Wannan doki nashi aka saka shi a garken dawakai baƙaƙe Lut. Manzo Allah yace musu ala ya'rifu khailahu, mai wannan doki ba zai iya gane dokin shi da maza? Suka ce kwarai da gaskiya manzo Allah, ai duk wanda yake da doki mai arwalla, idan aka saka wannan doki a garke na baƙaƙen dawakai Lut, kai tsaye zai bambanta dokin shi ya fitar da shi. Manzo Allah sai ya ce, to inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar, farin goshi da farin kafa da farin hannu game da gurabun alwalla. To wannan ita ce kususiya ta wannan al'umma. Amma arwalla waɗanda suka gabace mu ma na al'ummu suna yin arwalla. To shine anan yace, wato fatawadda'a wa salla, Juraij yayi arwalla yayi sallah raka'a biyu kamar yadda yake cikin wata riwaya. Thumma atal gulama, sannan sai ya zo ma wannan yaro da aka ce ɗansa ne, kamar yadda yake cikin wata riwaya, wato sai ya sa yatsa, sai ya tsaburi yaron ya zunguri nan cikin shi. A wata riwaya yaron yana shan nonon mahaifiyar. Juraij sai ya kama yaro ya shafa shi, sai ya ce masa, man abuka, wane ne mahaifinka ya gulam ya kai yaro? Ala sai ya faɗa, sai ya ce, arra'i, wannan makiyayi wanda ke taro jiki zuwa kubba ta Juraij shi ne mahaifina. Yaron ya yi wannan magana, ya ce shi ne mahaifina. A lokacin nan jama'a sai suka fahimci cewa ashe Juraij kubutacce ne, wankakke ne game da abin da ake tuhumarsa na zina da wannan mata. Kalu sai suka faɗa, suka ce, nabni sawma ataka min zahabi, wannan kubba taka da muka rusa, to za mu koma gina maka ita da zinari. A wata riwaya min zahabin wa fidda, za mu gina maka ita da zinari da azurfa. Ala la, sai ya ce, a'a, illa min dinin, ya ce sai dai ku maida min yadda take talaka, ba na bukatar ku gina min ta zinari. To wanda wannan yana nuna mana cewa, wato yana nuna mana cewa haƙƙin mahaifa haƙƙi ne wanda yake mai girma a kan ɗa, wanda kasancewar a nan me yake nuna mana girman haƙƙi na mahaifa a kan ɗa? Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan karɓi addu'a ta mahaifa idan suka ma ɗa, kai ko da ɗan yana da wani uzuri a kan haka. Kaga a nan menene uzurin shi Juraij wannan sallah da yake, sallah da yake, amma ta yi masa mummunar addu'a, ta ce, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat, ya Allah roƙonka nake kada ka karɓi rayuwarsa sai ka nuna masa fuskokin karuwai. Shi yasa a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa inda a ce Juraij wato masani ne, yana da fahimtar addini, to da ya katse wannan sallah tashi ya karɓi kiran da mahaifiyarsa ta yi masa. Gane ku? Da ya katse wannan sallah ya karɓi kiran da mahaifiyarsa ta yi masa, shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna cewa idan mutum yana cikin sallah suka ce ba bambanci sallah ta farilla ko ta nafila, idan mahaifiya ta yi kira ko mahaifi dole ɗa ya katse ya karba, tare da cewa ita nafila, wannan nafila ita wannan ƙada'an ne, saboda me yasa wato biyayya ga mahaifa abu ne wanda yake na wajibi, ita kuma wannan sallah ta nafila nafila ce, tare da cewa wasu malamai suka ce sallah ta farilla in dai lokaci bai yi kunci ba, gab da fitar lokaci, to shine mutum ba zai yanke ba ya karba ma mahaifansa, amma matukar akwai tazara ta lokaci to ko sallah ta farilla ce suka ce zai yanke wato ya karba ma kiran mahaifi in yaso, kuma daga baya ya ci wannan ya sake wata sallah. To tare da cewa dai anan sallah ce ta nafila, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inda a ce wato shi Juraij wato masani ne, ma'ana yana da fahimtar addini, to da ya katse wannan sallah ya karba wato kiran mahaifiyarsa, wanda wannan kuma yana nuna mana cewa abinda ake bukata wato shi mabiyi a tausasa masa in har ya aikata wani abin da ya cancanta a ladabtar da shi, to kar a tsananta masa. Me yasa anan? Saboda ita mahaifiyar ta Juraij, kaga ai a matsayin shi Juraij ɗanta ne dole ne mata biyayya, to amma ya yi wani abin da ya cancanta a ladabtar da shi, me yasa? Domin ta yi kiransa ya ki karba mata ya yi laifi, maimakon inda za ta yi masa addu'ar cewa Allah ya abuka shi a cikin aiki na alfasha zina, ko kuma Allah ya hallakar da shi, ma'ana abin ya kai shi ƙarshe zuwa rasa rayuwarsa, da za ta iya masa wannan mummunar addu'a, amma sai ta ɗan sassauta ta ce ya Allah kada ka karɓi rayuwarsa, ka nuna masa fuskar wato karuwai, ma'ana ya yi ido huɗu da su, kaga bata mai addu'ar ya yi zina ko kuma addu'ar a kashe shi, a'a Allah ya nuna masa fuskar karuwai. Wanda wannan yana nuna mana addu'ar mahaifi ga ɗa addu'a ce karɓaɓɓa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa salatu da awatin mustajabatu la shakka fihinna, manzon Allah ya ce addu'o'i uku amsassu ne babu kokonto game da karɓuwarsu. Farko manzon Allah sai yake cewa da'awatul walidi li waladihi, addu'ar mahaifi ga ɗansa. Na biyu sai yace wa da'awatul musafir, da addu'ar matafiyi. Na uku sai yace wa da'awatul mazlum, da addu'ar wanda aka zalunta, da addu'ar wanda aka zalunta. To dan haka anan ta yi masa addu'a kuma Allah ya karbi addu'ar, kenan anan abinda muke so mu gane, inda koda ɗa yana da uzuri, to mummunar addu'a idan mahaifi ya ma ɗa, to Allah yakan karɓi wannan addu'a, amma in har ya kasance misali babu wani haƙƙi da shi ɗa mahaifi zai ma ɗan shi mummunan addu'a, to wannan addu'a Allah ba zai karɓa ba, domin sai da haƙƙi. To amma anan kasancewar shi yana da uzuri, domin tana da haƙƙin ya karɓa mata kiran da ta yi masa, shi ya ƙi karɓawa, ita kuma ta yi masa wannan mummunar addu'a wato domin ladabtarwa. Kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake kan gaskiya, to duk wasu fitintunu ba yadda za a yi su cutar da shi, ko ya fada cikin fitina to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna masa mafita, ko ya fada cikin wata fitina to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna masa mafita. wanda wannan kuma yana ƙara nuna mana wato shine karfin yaqini na wannan bawan Allah Jurayj da yadda yake da kyautata zato da ubangijinsa. Kaga anan kasancewar abu ne wanda al'ada bata gudana ba a kansa na yaro karami wanda yake cikin zanen goyo yayi magana, amma saboda karfin yaqini shi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yadda yake da kyautata zato da Ubangijinsa da kwadan jin kai na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anan sai ya nemi cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da kudirar shi ya roki Ubangiji ya ba dan wannan ikon yin magana domin gaskiya ta bayyana. Ubangiji Ta'ala ya cika masa gurinsa, wanda wannan kuma karama ce wadda Allah yake gudanarwa a hannun waliyan shi, wanda karama ta waliyai Al-Qur'ani da Sunna sun tabbatar da cewa waliyan Allah suna da karama. Allah yana gudanar da gagara koyo abinda a al'adance bai gudana ba, bai saba kasancewa ba kai tsaye sai a ga abu ya wakana, wanda wannan kuma yana nuna mana wato shine cewa duk wani wanda ya aikata aiki na alfasha to ba shi da sauran wata alfarma ko wata kima, kamar yadda su anan da ya tabbata cewa an ce Jurayj shine yayi zina da wannan mata, to duk wata alfarma da yake da ita da wata girmamawa da suke masa, suka zo mutanen gari suka yi ca suka rosa wannan kubba ta shi suka fardo shi, wanda wannan kuma yana nuna mana cewa wato bawa idan wasu al'amurra suka bujuro masa na bala'i da musiba to ya tabbata fa ba shi da wata mafaka face zuwa ga Ubangijinsa. Shi yasa anan Jurayj yace a bashi damar yayi arwallahi yayi sallah. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa mari na duniya ya masa ca, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wato koma zuwa ga Ubangijinsa ma'ana sallah, kamar yadda yake fada yake cewa arihina biha ya Bilal, ya Bilal ka hutatar da mu wato game da lamurran duniya da sallah, ma'ana in lokacin ta yayi a tashi ayi. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yake fada ya ayyuhal ladhina amanu sta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin. To a karkashin wannan hadisi wato malaman malikiya suka kafa hujja akan cewa duk wanda yayi zina da mace idan ta haifi da ta haifi diya to baya halatta ya auri wannan diya. Me yasa suka ce? Domin kasancewar indiya ya tabbata cewa shine zinar da yayi da ita ne ta samu wannan diya, to baya halatta ya auri wannan diya. Suka ce me yasa? Domin anan kaga Jurayj an zo an ce shi yayi zina da wannan mata kuma ya roki Allah, yaren yayi furici, Jurayj yace masa cai man abuka ya gulam, wani ne babanka? Allah ya ba yaren ikon magana, yayi magana cewa wani makiyayi shine babana. Kaga anan ya tabbatar da nisba danganta, dan haka suka ce to wannan danganta kenan ta tabbatar da al'ubuwa wal gunuwa, kasancewar uba ne kuma da da. Suka ce amma kuma abin da ya shafi gado da alwalaici wannan kuma wani dalili na daban shine ya wannan, wanda shi akwai dalilin da ya tabbatar da cewa da in dai ta hanyar zina aka same shi to ba maganar gado, ko da shi wancan yayi furucin cewa dan shi. To shine anan a takaice wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da wannan kissa, shine sai yake cewa wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani isra'ila, wata mata ta kasance tana shayar da ɗanta ita ma a cikin banu isra'il. Fa marra rajulun rakibun zushara, wani mutum mahayi zusharatin ma'abucin kyakkyawar kama ga tufafi waɗanda suke tsada da yayi ado ya fito kan titi yana tafiya yana takama faqalat sai ta fada sai ta ce Allahumma ja'al ibni mithlahu tace ya Allah ka maida dana kwatancin wannan mutum saboda su masoya duniya hangen su hange ne wanda yake takaitacce su zahiri abinda yake gabansu suke kallo ba sa ganin abinda yake hakika ba su da dogon tsinkaye shi yasa shi maso duniya kawai ita duniya lamarin duniya shi yake burge shi amma shi mai dogon tsinkaye mai hankali mai lura duniya ba ta burge shi shi abinda hangen da yake makoma lahira an gane ko Allah ya ji kan tsohon shugaba dan je yake cewa yace ni tunani na can ne ni abinda nake hange yace abinda nake nema a gun Allah yawa gare shi fata nake nama al'umma nama jama'a ta hidima Allah ya biya ni to shi yasa Allah ya kissanta mana kissa ta mutanen Qarun waɗanda suke masoya duniya shine ubangiji ta'ala yake fada fa kharaja ala qaumihi fi zinati ala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim lokacin da ya fito a cikin kawa shi Qarun yayi shiga ya fito cikin jama'ar sa قال الذين يريدون الحياه الدنيا waɗanda suke nihin rayuwar duniya sai suke fada ya laita lana mislama utiya qaru da mamma a ce mu muke da irin abinda aka ba qaru ubangiji suka ce innahu lazu hazzin azim lalle qaru ma'abucin rabu ne mai girma ubangiji ta'ala sai ya ce wa qala alladhina utul ilma وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ suka ce wailakum kai cinku thawabul lahi khairun ladan Allah wanda yayi alƙawari ya tanada a makoma lahira liman amana ga wanda yayi imani da shi wa amila salihan ya aikata aiki nagari khairu shi yafi abinda Qarun yake ciki na wannan kawatar rayuwar duniya suka ce wala yulqaha illa sabirun ba wanda ake ba lada a makoma lahira sai waɗanda suka dau hakuri suka jure suka yi ma ubangijin su da'a suka nisanci saba masa kuma suka yi imani da duk abinda ya kaddara musu to shi yasa anan ita wannan mata da yake masu duniya ce sai take fada take cewa ya Allah roƙonka nake kamar da ɗana ya zamanto kwatancin wannan mutum ita me yasa saboda kasancewar wannan mutumin ya burge ta ya kayatar da ita fataraka sadiyaha a lokacin nan yaro sai ya saki nono ya daina tsotsa wa aqbala ala rakibi ya fuskanto wannan mahayi wanda ake fatan ya zamanto kamar shi faqala sai yace Allahumma la taj'alni mislahu ya Allah roƙonka nake karka maida ni kwatancin sa thumma aqbala ala sadiha sannan yaro sai ya ci gaba da tsotsar nono ya masuhu ya gabato ga nonon ta ya masuhu yana tsotsa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masu isba'ahu ai labarin nan da nake ba ku a yanzu yace wallahi kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsotsar yatsa shi lokacin da yake kissanta mana wannan kissa manzon Allah ya kama yatsa shi yake tsotsa yake kamanta musu yadda yaron yake tsotsan nono thumma marra bi amati yaro kuma sai ya wuce da wata baiwa ma'ana mahaifiyar ta wuce da dan nata da wata baiwa faqalat jama'a suna dukanta suna ce mata mazinaciya tana cewa ban yi zina ba suna cewa barauniya tana cewa ban yi sata ba idan suka fada kamar yadda yake cikin wata riwaya tana cewa hasbi Allah Allah ya isa mun game da duk abin da kuke tuhuma ta da shi faqalat sai ta fada ta ce Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi ya Allah kar ka maida dana kwatancin wannan baiwar fataraka sadiyaha yaro sai ya bar nonan ya daina tsotsa faqala sai ya ce Allahumma ij'alni mislaha ya Allah ka maida ni kwatancin wannan baiwa faqalat sai mahaifiyar ta fada ta ce lima zaka saboda mai faqala sai yaro ya ce arrakibu jabbaru minal jababira ai shi wannan mahayin wani mai tsaurin kai ne daga cikin masu tsaurin kai idan aka ce jabbar wanda yake mai girman kai mai nuna isa wanda yake ganin cewa shi sai dai ya tirsasa shi ba a tirsasa shi ba shine dai mai karye inda babga ba minal jababira don haka nake fatan kar Allah ya maida ni kwatancin sa wa hadhihi al'ama ita ko wannan baiwa da kika ce kar Allah ya maida ni tamkarta ni ko nace fata nake Allah ya maida ni kwatancin ta ya kulu na sarakti jama'a suna fadar cewa ta yi sata wazanaiti ta yi zina walam taf'al alhali ita ko bata yi ba kenan zaluntar ta ne akai shi ko duk wanda aka zalunta taimakon Allah yana tare da shi ashahid game da wannan hadisi da malam yazo da shi shine wannan gaba da yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha sai yace Isa shine Isa dan Maryam kamar yadda ya gabata a cikin kissa sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada yake cewa lailata usriyabi daren da aka yi isra'i da ni idan aka ce al-isra shine tafiya ta dare ita ce ake kira al-isra tafiyar da aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga masallaci mai alfarma masallacin Makka zuwa al-masjidul aqsa wannan tafiya ita ce ake kira al-isra kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir daga al-masjidul aqsa sama da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa saman bakwai shine ake ce masa al-mi'raj shine ake cewa al-isra'u wal-mi'raj to shine ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daren da aka yi isra'i da ni laqitu Musa na hadu da annabi Musa dan Imran alaihi salam ala wato Abu Huraira yake fada yake cewa fana atahu banzan Allah sai ya siffanta mana annabi Musa cewa ga yadda kamar shi yake fana atahu minan na'at ne idan aka ce anna'atu bi ma'ana as-sifa fana atahu banzan Allah ya siffanta mana Musa alaihi salam fa idza rajulun yace sai ga maka a bayanin da manzon Allah ya mana game da sifar annabi Musa namiji ne mutum ne hasibtuhu na zace shi kala sai yace muqaribun wato muqaribun mutum ne wanda yake wato mai kuzari tare da cewa muqaribun kasancewar ma'ana mutum ne wanda yake kamar yana da tsawo sannan kuma wato yana da jiki kamar yadda yake cikin wata riwaya kamar yadda zamu iske shine yace muqaribun yace mutum ne wanda yake dogo kuma yana da jiki sai yace rajulur ra'si wato mai cajajjan kai ma'ana gashin shi a caje yake shine yace rajulur ra'si idan aka ce rajulun wanda yake mai cajajjan kai kenan ka annahu min rijali shanu'a manzo Allah ya ce ka ce kamar mazaje na kabila ta shanu'a kabila ce daga cikin kaba'il na mutanen Yaman maza Allah yake kamanta annabi Musa da irin waɗannan mutane, saboda su mutane ne waɗanda suke manya kuma dogaye. Kala sai yake faɗa, sai ya ce wa laqitu Isa, na haɗu da annabi Isa dan Maryam. Fana atahu, manzon Allah ya siffanta, fana atahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta mana annabi Isa. Shi ne manzon Allah sai ya ce raba'atun, wato annabi Isa matsakaici ne. Ka ce raba'a ko ka ce marbu, mutumin da shi ba dogo ba kuma shi ba gajere ba, tsaka tsakiya kenan, matsakaici. Haka annabi Isa yake, shi ba dogo ba shi ba gajere ba. Ahmar, kuma launin jikinsa ja ne, an gane ko? Shi jar fata ne annabi Isa alaihi salam. Su ka san farar fata, akwai wanda zaka same shi fatar jikin shi fari kal ne, yadda ka san kamar kusan takarda, haka wani farin shi yake. Wani ka same shi rawaya rawaya, wani kuma ka samu farin shi ya karkata zuwa ja. Shine anan wato yake fada, yake cewa ahmar annabi Isa jar fata ne kenan. Kala sai yake faka, yake bai sai yake cewa ka annama kharaja min dimasin yani al-hammam, kace kamar ya fito wato daga ɗakin wanka. Idan aka ce hammam, shine ɗakin wanka kenan, ban ɗaki. Amma shi hammam asali ban ɗakin da ake shiga a yi tiriri, wanda ruwan zafi ne, mutum yake shiga ya ɗan yi sirace. Idan ya yi sirace ya yi wanka, saboda shi ruwan zafi, idan mutum ya yi sirace yana fitar da duk wani datti da yake jikin mutum, duk wata dauda da ta kwanta ruwan zafi yana fitar da ita. To shi ne al'ada ta Larabawa, ko kuma mu ce ta mutane da ta gabata, akwai ban ɗaki na musamman wanda ruwan gumi ne, mutum yake zuwa ya shiga cikin shi ya yi tiriri ya jima, wanda duk wani datti da duk wani abu zai fita daga jikin shi, to tamkar ya fito. To kaga me irin wannan farar fata, idan ya shiga ban ɗaki ya yi wanka da ruwan gumi, yana fitowa jikin shi jajjawur, zaka ga. To shi ne annabi Musa sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yace ka annama kharaja min dimasi, kamar ya fito ne daga ɗakin wanka. Wa ra'aytu Ibrahima wa ana ashbahu waladihi bihi, manzon Allah yace kuma a wannan dare da aka tafi da ni, manzon Allah yace naga annabi Ibrahim, wa ana ashbahu waladihi bihi, a cikin ƴaƴansa manzon Allah yace ni nafi kama da shi. Idan kana so ka gane sifar annabi Ibrahim alaihi salam, to ka karanci wato sifar manzon Allah, sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to sifar shi haka annabi Ibrahim yake. Kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dangin shi na kusa da shi, wanda ya fi kama da shi shine Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah yake faɗa a shibahata khaliki wa khuluki, kai Ja'far kai kama da halittata kuma kai kama da dabi'una, ma'ana halittarka irin tawace, an gane ko? Kuma dabi'una, dabi'unka irin nawali. To shine anan yace wa ana ashbahu waladihi bihi, ni ne mafi kamar ƴaƴansa da shi. Kala sai ya faɗa, manzo Allah yace wa u, yake cewa wa uti tu bi ina aini, a wannan dare manzo Allah yace sai aka zo mun da gidaunu guda biyu, gidaunu guda biyu aka zo mun da su. Ahaduhuma labanun, ɗayar gidauniyar manzo Allah yace madara ce, wal akharu fihi khamr, ɗayar gidauniyar ku abin da yake cikin ta giya ne. Fakila ji sai aka ce da ni khuz ayyahuma shi'ita, karbi duk wanda kake so daga ciki, ka karbi ta madara ko ka karbi ta giya, zabu wanda kake so. Manzo Allah yace haka aka bani zabi, fa akhadtu al-labana fashrimtuhu, manzon Allah yace sai na karbi gidauniya ta madara na kafa kai na sha faqila di sai aka ce da ni hudital fitra au asartal fitra aka ce man an shiryar da kai izuwa abin da yake fitra ma'ana asali yadda Allah ya halicce ka an gane ko saboda asali ga dan adam shine shiriya kamar yadda an gane wannan shiriya kamar shine kamar yadda ya faɗa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra kamar yadda kuma hadisi na Iyad ibn Himar ubangiji ta'ala yake faɗa khalaqtu ibadi kullahum hunafa duk da cewa wasu malamai suna cewa asali ga dan adam shine az-zulmu wal jahl zalunci da wato jahilci kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula akan wannan aya wasu malamai suka ce asali ga dan adam zalunci da jahilci to amma anan wazan Allah sallallahu alaihi wa sallama mi aka fada masa da ya karbi gidauniya ta madara ya shaci aka yi masa asabtal fitra ko kuma huditar fitra an shiryar da kai izuwa asali halittar ka yadda Allah ya halice ka akan shiriya haka ne babu dan da ake haifa manzon Allah yace face ana haifar shi ne akan fitra akan musulunci tauhidi kada ita Allah da bauta ma'ana inda za a bar dan adam akan asali ba tare da an zo an cusa masa wani abu to ya san menene daidai ya san abin da yake ba daidai ba shine shi yasa manzon Allah sai yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani sai aka ce masa amma innaka law akastar kamra kasan da cewa inda ka dauki wannan gidau ka karbi wannan gidauniya ta giya ka sha aka ce masa ga wata ummatuka al'ummarka da gaba da al'ummarka ta hallaka mafi yawan al'ummarka da ta hallaka inda ka karbi wannan gidauniya ta giya ka sha to da al'ummarka ta hallaka gaba daya to shine a takaice malam yazo mana da wannan hadisi saboda wannan gaba ash-shahid shine yace walaqitu isa na hadu da isa dan maryam manzon Allah ya siffanta mana cewa mutun ne wanda yake matsakaici shi ba dogo ba shi ba gajere ba ahmar kuma launin jikinsa manzon Allah yace ja ne ma'ana jar fata ne ka annahu kharaja min dimas manzon Allah yace tamkar ya fito daga ɗakin wanka sana hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu isa wa musa wa ibrahima naga isa dan maryam da musa dan imran da ibrahim fa amma isa manzon Allah yace kusan da cewa shi annabi isa fa ahmar manzon Allah yace jarfata ne aridu sadri wannan ja'adun kuma mai kaushin gashi ne gashin shi kaushi gare shi sannan kuma aridu sadri yana da fadin kirji gane ko jar fata ne kenan a wancan hadisi mun samu cewa matsakaici ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba sannan kuma jar fata ne a nan sai muka samu karin cewa ja'adu kenan gashin shi gashi ne mai kaushi sannan kuma aridu sadri yana da fadin kirji wa amma Musa manzo Allah yace kusan da cewa shi annabi Musa fa Adamu manzo Allah yace darza darza ne ma'ana kasa kasa ne launin jikin shi kasa kasa ne idan aka ce Adam shine kenan kasa kasa an gane kaga ai shi launin kasa shi ba ja bane shi ba fari bane shi ba masara bane shine ake cewa kasa kasa kenan shi annabi Musa fa Adamu kasa kasa ne jasimun kuma mai jiki ne dogo ne yana da jiki ma'ana ba ramamme bane ka san mutum yana hada biyu ga tsawo sannan kuma ga jiki sabdun kuma gashin shi kwantacce ne, gashin shi kwantacce ne. Idan aka ce sabt, kamar misali idan ka dauki irin gashi na shinuwa, zaka ga gashi ne wanda yake a kwance kenan wani kan wani, to haka gashin annabi Musa alaihi salam yake. Shine manzo Allah sai ce ka annahu min rijali zuddi, yace ka ce kamar mazaje na zudd, kabila ce ita ce dai, kamar yadda can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka annahu min rijali shanu'a, kamar wato ka ce wato kamar yana daga cikin mazaje waɗanda suke na shanu'a. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka annahu wato min rijali zuddi. Shine suka ce zub, wato wasu jinsi ne kenan daga cikin bakake. Anan manzon Allah ya kamanta annabi wannan Musa da su a wajen kenan yadda girman halittar su yake, kamar yadda wancan shanu'a su kuma wato suna daga kabila ce daga cikin kabilu na Yaman. Wasu ka ce su zub daga cikin kamar misali hunud ne, wanda suna da tsawo, suna da tsawo, mutane ne waɗanda suna da tsawo kuma suna da ɗan rama. Sai dai wannan ba yana nuna cewa shi annabi Musa ramamme ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya ce jasimu, shi mutum ne wanda yake mai jiki. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.